sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yau ranar Alhamis 30 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa kallon likitoci 13 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasar Ghana. Haka kuma za mu leƙa yankin kudu maso yammacin Najeriya akan matakan yaki da cutar coronavirus. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumin Ramadan. Amma da farko sai a gyara zama a fara da shin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Adadin rashin aikin yi na ci gaba da karuwa a Amurka tare da karin wasu ma'aikata miliyan 3.8 da suka nemi a basu tallafin marasa aikin yi a makon da ya gabata. Yayin da annobar coronavirus take ci gaba da yin mummunan illa ga tattalin arziki mafi girma a duniya, a cewar rahoton ma'aikatar ayyuka a yau Alhamis. Sabbin waɗanda suke neman tallafin ya ƙara adadin cikin makonni 6 zuwa miliyan 30.3, duk kuwa da cewa wasu jihohi kalilan sun soma buɗe wasu harkokin kasuwanci, yayin da shugaba Donald Trump yake ƙara matsa lamba don buɗe tattalin arzikin ƙasar. Amma wasu ƙarin miliyoyin ma'aikata na iya neman tallafin marasa aikin yi a cikin makonni kaɗan nan gaba, yayin da annobar ta dakatar da komai gaba ɗaya. Sai dai Amurka ba ta taɓa ganin irin wannan mataki na rasa ayyukan yi ba, da ya shafi ɗaya daga cikin kowaɗanne ma'aikata 6 tun daga lokacin da aka shiga cikin matsin tattalin arziki a shekarar 1930. Yadda ake sallamar ma'aikata gaba ɗaya duk ya share ƙaruwar ayyukan da aka samu tun daga karayar tattalin arzikin shekarar 2008. Gwamnati ta sanar jiya Laraba cewa tattalin arzikin kasar ya faɗi da kashi 4.8 cikin 100 a farkon rubi'in wannan shekarar. Gwamnatin shugaba Trump na Amurka ba ta shirin tsawaita dokar yin nesa-nesa da juna da gwamnatin tarayya ta saka a kan coronavirus da za ta ƙara aiki a yau Alhamis. Maimakon haka tana mai da hankali ne na ƙoƙarin da take yi na aiki tare da jihohi a kan shirye-shiryen sake buɗe ƙasar. Gwamnonin jihohi ne suke yanke shawarar yaushe ne za a sassauta dokar rufe kasuwancin shaguna marasa muhimmanci a jihohinsu, da haɗuwar jama'a da yawa kana kuma sun yi kira da mutane su ci gaba da zama a gida. Shugaba Trump ya faɗa jiya Laraba cewa ka'idojin gwamnatin tarayya da aka kafa tun a tsakiyar watan Maris za su kawo a hankali, yayin da gwamnatinsa take tuntuɓar gwamnoni domin jin shirye-shiryensu. Jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗi a kan yunkurin Trump na gaggauta buɗe al'amura, suna cewa yin hakan zai iya haddasa sake dawowa da kamuwa da cutar. Adadin waɗanda suka kamu da COVID-19 a duniya ya kai miliyan 3.2 a yau Alhamis, yayin da yawan waɗanda suka mutu ya haura 227 a cewar ƙididdigar Jami'ar Johns Hopkins. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban jam'iyyar da take mulki a Lesotho ya ji amincewa da buƙatar Prime Minister Thomas Tabanes na bashi kariya daga tuhuma da gurfana a kotu dangane da harbe tsohuwar matarsa har lahira a kudancin Afirka ta Kudu. Matakin da shugaban jam'iyyar ABC ya ɗauka shine na baya-bayan nan a wannan makon, da ya zama koma baya ga shugaban mai shekaru 80, da yanzu haka ke fuskantar matsin lamba ya sauka daga mulki kafin ƙarshen watan Yuli kamar yadda ya yi alƙawari. A farkon wannan makon ne dai wani alƙali ya yanke hukuncin cewa babbar kotun Lesotho za ta yi matsaya a kan ko Tabani zai iya da'awar rigar kariya daga tuhumar da ake yi masa na kashe tsohuwar matarsa. A dai cikin wannan makon, majalisar dattawan kasar ta yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima, inda ta takaita karfin ikon Prime Minister na rusa majalisa da kuma kiran sabon zaɓe. A yau Alhamis, shahararren jarumin masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood a India, Rishi Kapoor ya mutu a Mumbai bayan ya yi fama da cutar sankarar jini na tsawon shekaru 2. Jarumin mai shekaru 67 da haihuwa, wanda ya fara fitowa a fim ɗin Mera Nam Joker, wato da turanci My Name is Joker, tun yana ɗan yaro ya karɓi azuka ta miliyoyin masoyansa tare da labarin soyayya na wani matashi a fim ɗin Bobby a shekarar 1973. Sai dai labarin mutuwarsa ya kasance mummunan al'amari na biyu ga masana'antar shirya fina-finan Bollywood da kuma miliyoyin makallata. Kasancewar Kapoor ya mutu ne kwana ɗaya bayan da fitaccen jarumi Irfan Khan ya mutu sakamakon cutar daji. Kapoor ya shafa kusan shekara ɗaya yana jinya a asibiti a birnin New York kafin ya koma a India a watan Satumba da ya gabata.
VOA.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Akalla likitoci 13 aka samu sun kamu da cutar coronavirus a kasar Ghana. Kuma kan haka ne wakilin muryar Amurka dake can kasar Ghana Radwan Abbas ya hadu mana da wannan rahoton.
Dr. Berry yace kwararrun ma'aikatan kiwon lafiya na fuskantar kalubale na karancin kayan kariyar ma'aikatan kiwon lafiyar saboda rashin tsari mai kyau na rabon kayan. Abinda ya saka rayukan ma'aikatan kiwon lafiya cikin hadari ya kara da cewa wannan cuta fa ba ta ganin girman kowa ba ta san mai kudi ba bare talaka ko mai ilimi da maras ilimi hada da kwararrun ma'aikatan kiwon lafiya da sauran ma'aikata da ke sahun gaban yaki da cutar akan haka Na tuntubi Dr. Yahaya daga Elmina cikin jihar Tsakiya don ya warware mana abin da ke faruwa ya kuma fara da gaskata lamarin da kuma cewar karancin kayan aiki ya jawo haka.
Gaskiya ne, so there were not enough people. Kuma as a doctor he is supposed to go and save lives. Wanga ci wo eke ku su ka so san even the mask ma da ka ka ci kamar ka sa ka abin da na it is instructed for sake ka abin this she is da wannan matsala
Dr. Yahya ya ci gaba da bayanin matsaloli da ke akwai game da yaki da cutar COVID-19
kare ka duba government in ya fara magana sai ci damu sai wanga mun aje kudi aka damu sai haka ba su ce kamar oh an samu wanga ya zo ga shi number su abin da ya zo ke ya da fight coronavirus ne in ba shi dai yanzu da an ka donate some cash and in kind and doses is ma aka samu PP so that the way we see that the PP is ma ba shi ya kare ma da yanzu what of the coronavirus na ba samu ma balle a sai a kawo
a ƙarshe Ya yi bayanin yadda za a kara wa likitoci kwarin gwiwa a aikin su.
Ko kada ne yanzu fight nan if there are motivation. Kare it has to go with motivation. Percentage da kake da ba the front line da su a ringa da. Kaje da ne da su mun da muna ji kaman ma some of them are not coming. To su ko su ne wasu aiki su ne mai aiki. Now people is that to fight. Because in that case, that's a war, not a mechanic. Yeah, that's a critical enemy. So, by that, so she is watching Usamu, but I mean, that will fight. She will not coronavirus.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, Sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai.
Mountain. Every time I seem to deserve
you're not well staying there. Cause I've been feeling down and blue and it's crying in my head. Cause I'm going out to some restaurant.
Yayin da yawan masu dauke da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a Najeriya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin yin sassauci matakin zaman gida da hana zirga-zirga musamman a jihohin Lagos, Ogun da Abuja. Matakin na shugaban dai zai fara aiki ne ranar Litinin mai zuwa. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana rahoto na musamman kan wannan mataki.
A inda ake diddiga na baya-bayan nan ya nuna cewa mutane 196 ne suka kamu da cutar. Jihar Lagos ita ce kan gaba har yanzu da mutane 87 da suka kamu da cutar. A rahoto na baya-bayan nan da cibiyar da ke yaki da cutar corona NCDC ta fitar, sai jihar Kano mai 24, sai Gombe 18, sai Kaduna 17, sai birnin tarayya Abuja ke da 16, Katsina na da 10, Sokoto na da 8, daga dakade mutane 307 ne aka sallama bayan sun kamu da wannan cuta, wato dai sun warke, sai kuma mutane 51 da suka rasa rayukansu. A jawabinsa na kwana-kwana nan dai ga 'yan Najeriya, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana aniyar gwamnatin tarayya na sassauta wannan doka na hana yawo da aka kakaba a jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Da kuma menene ra'ayin mazauna wannan yankuna na Lagos, Ogun, Ekiti, Ondo da Oyo da Osun game da wannan mataki na gwamnatin tarayya na sassauta dokokin hana yawo?
Assalamu alaikum, sunana Mikael Shagarda daga nan Lagos. Allah hakika wannan bayani da shugaban kasa yi na sassauta wannan wa'adi a nan Lagos, Abuja da Ogun, muna cike da farin ciki saboda da ake cewa labarin zuciya a tambayi fuska kafin wannan lokaci. Idan kaga fuskokin mutane yadda suke babu annashuwa, ba farin ciki da shauransu saboda irin hali da aka samu kai a ciki. Amma tun daga wannan rana da shugaban kasa ya bada sanarwar cewa an sassauta wannan wa'adi, za mu fito ranar Litini mai zuwa, tabbas in kaga fuskokin mutane sun kasance cikin annashuwa da kuma fatan Allah ya kai mu wannan rana lafiya. Waton wani abun da zai bada mamaki Alhaji Babangida shine hasali ma mu mutanen da muke zaune a Lagos da mu ga shugaban kasa ranan da zai wannan jawabi yana sanye da fararin kaya, sai muka cika da fata na alkhairi na ganin cewa tabbas shugaba zai mana sassauci daga yanayin da muke ciki. In ka duba kimanin wurin wata 1.5 kenan mun mazauna Lagos da wayannan wurare guda biyu Abuja da Ogun, muna cikin wannan hali na kulle mutane a gida da rashin zirga-zirga da rashin ayyukan yi da shauransu. To kuma sai labarin da abin nan muka gani, mun kasance masu farin ciki ya sassauta al'amuran nan. Muna fatan Ubangiji Allah ya sa shi kanshi wannan cuta a rinka samun sassauci. Allah hakika a duk abin da ka gani akwai kalubale a ciki, shi kanshi a bar mutane su fito su ci gaba da zirga-zirgansu akwai kalubale din, amma dai ba zai yiwu a ci gaba da zama haka nan babu abubuwan masarufi da zai iya isan mutane, ba zai taba yiwuwa ba. Duk kasashen duniya idan ka duba inda aka takaita wayannan zirga-zirga da zaunar da mutane a gida bayan wani wa'adi na lokaci, an dan rinka bada dama a rinka dan fita a rinka dan kaza da shauransu. Saboda haka mu mazauna Lagos muna cike da farin ciki da wannan amincewa da gwamnati cewa mu fita zuwa ranar Litini zuwa bakin ake, duk da cewa masana akan tattalin arziki suna nuna cewa ko da an fita yanzu galibi mutane ba za su ga wani abin da suke tsammanin za su fara gani ba daga wuraren neman abincin su. To amma dai in aka fara fitan za a fara daga nan, kuma insha Allahu za an samu sassauci na farko, kuma za a ci gaba da samun sassauci. Babban fatan mu shine Allah ya takaita mana wannan wahala, Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan annoba da ya zo mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Malam Alkasim Bashir Abubakar, wanda ke zaune a Obalande Ikoyi a Lagos, Nigeria. A ra'ayina akan wannan dama da hukumomi suka bayar cewar talakawa su fita su nemi abinci da kansu. Wannan abu ne wanda yake zamu farin ciki da shi, saboda mun dandana ainihin wato zaman gida mun ji shi ba dadi duk da dai ainihin wato ana yi ne saboda tsaron lafiyar mu. To amma abin da ya sa muka farin ciki saboda waɗansu ba su samun abincin da za su ci. To tunda aka sake mu, kuma yanzu insha Allah kowa zai je ya nemi abincin da zai ci. Amma shawarar da nake ba mu a karan kanmu, kar sakin nan da aka yi mana ya sa mu saki jiki mu dauka cewar shikenan an samu lafiya. Mun sani cewar wannan abu kullun karuwa yake. To sai kai kokarin kare kanka daga irin ainihin wato shawarar da hukumomi na lafiya suka bayar, jami'ai na lafiya suka bayar, cewar ka sa mask ka kuma bada tazara tsakaninka da mutum. Idan ka ji mutum yana tari ko atishawa, kai kokari ka nisance shi. To wannan babu shakka abu ne wanda yake ya kamata mu kulle shi sosai. A ra'ayina in mun bi haka insha Allah sai mu hada da addu'a Allah subhanahu wataala zai kare mu.
To sai dai a yanda sauraron al'umma ke yaba da wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya a bangaren sa Oluo Nakuta mai martaba Oba Adekunle makama a jihar Osun ya bayyana kokontar sa da fargaba game da wannan sassauci na gwamnatin tarayya.
Kamar yanda na fada kwanaki ne, kana gudu dan an kore ka, wanda yake bin ka bai tsaya ba, ina kai ka gan hutu, saboda haka do cewa za a soke takunkumin zaman gida dan kare lafiyar mu dinnan, ni na gani ya kamata a duba sosai. Bai kamata ba a ce yanzu za a dage lokacin zaman gidajen mu dan tattalin arziki ya abun nan, saboda lafiyar mu ya fi tattalin arziki, wanda yake da lafiya yake ji da tattalin arziki. Allah ya taimake mu, kuma mun gode yanda shugaban kasa yake bin abun a hankali a hankali. In ka gani ɗan turama da suka fi mu shirye-shirye, abun ya jikace su sun jikata, saboda aka duba sosai kafin a dage takunkumin.
Yanzu da yake daga na baya-bayan nan da cibiyar da ke yaƙi da cutar ta coronavirus NCDC ta fitar ya nuna cewa jihar Lagos tana da mutane 931 da suka kamu da cutar, inda 718 ke gadan asibiti, sai kuma 191 da aka sallama, sai kuma mutum 21 da suka rasu. Jihar Ogun tana da mutane 50, yanda 43 ke neman magani, sai kuma guda 6 da aka sallama, sai guda 1 ɗayar saransa. Yan jihar Osun kuma ke da mutane 34, sai 14 da ke neman magani, sai 18 da aka sallama, yanda 2 suka rasu. Jihar Oyo kuma na da mutane 21 da suka kamu da wannan cuta, yanda 10 ke neman magani aka sallami 9, sai kuma guda 2 da suka rasu. Yanda jihar Ekiti ke da mutane 8 da suka kamu da wannan cuta, sai guda 5 da ke neman magani, yanda 2 kuma aka sallame su, sai guda 1 da ya rasu. A jihar Ondama an samu mutane 8 da suka kamu da wannan cuta ta corona, yanda 5 ke neman magani aka sallame guda 3, babu wanda ya rasu. A bangaren ta ma dai yanzu haka gwamnatin jihar Ekiti ta bada sarwar dakatar da wani jami'in tsaro a daya daga cibiyoyin da gwamnatin jihar ta kafa domin tabbatar da ana amfani da dokokin kiyayewa na yaki da cutar coronavirus, bayan da wani magidanci mai suna Mr. Femi Adoye ya kai karar ɗansa wanda ya baro jihar Lagos ya zo jihar ta Ekiti, bayan kuwa mahaifin nasa ya umarce shi da ya zauna a jihar Lagos don kar ya yaɗa cutar coronavirus ko kuma kar ya ɗauko. Gwamnatin jihar Ekiti dai ta bayyana matakin da jami'an tsaron ya dauka na naɗan faifan bidiyo na mahaifin da ɗansa, da kuma kin daukan wani mataki da ya dace, da cewa bai dace ba, kuma matakin zai kasance izina ga sauran al'ummar jihar. Kamar da kwamishinan yaɗa labarai a jihar Mr. Muyiwa Olumilu ya tabbatar a wata sanarwa ga manema labarai, bangaren sa dai a jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar Lagos, gwamna Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa kasuwanni da guraren cin abinci za su fara budewa tun daga karfe 9 na safe zuwa karfe 3 na maraice. To sai kuma akasari sai dai mutum ya sayi abincin ya wuce ba tare da ya zauna wajen ya ci ba. Haka kuma bankuna da su ma a da suke rufe za su fara budewa, amma kuma za su rufe ne tun misalin karfe biyu na rana kana kuma an bada umarnin amincewa ga mutane 20 kasar salati jana'iza na duk wani mamaci da yarda mu dan gaskiya a jahar da a kokarin da jahar ke yi na rage basuran wannan cuta ta coronavirus to koya su ma mata da ke zaune a gidaje tare da mazajen nasu ke ji da wannan kulle na dole da aka sawa mazajen nasu
sunana Hajiya Ummi Muhammad Agege wannan yanayi da muka tsinci kanmu a zahirin gaskiya yanayi ne mai tashin hankali matuƙa wallahi mata mun shiga tashin hankali yadda ika mata saboda sai mazajen mu sun fita za su nemo mana abin da zamu ci to mazajen mu suna gida to kawo ku akwai tashin hankali a cikin wannan lamari wallahi al'azimu a wannan azumin akwai mata wanda ike sanannu ne gidaje suke bi suna bara dan su samu abin da za su ci da iyalinsu saboda wannan yanayi da muka shiga wannan yanayi Allah ne ya aika mana da shi muna kuma fatan ubangiji ya ji tausayin mu ya dauke mana wannan yanayi ya kawo mana karshen wannan al'amari a cikin wannan wata ne alfarma amma fa akwai tashin hankali a cikin lamarin to kare ku wannan abin ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari a sauƙaƙa mutane su saki mutane su shiga su yi harkokin su nemi abincin su gurin Allah tunda gwamnati ba za ta iya ba ciyar da al'umma kuma ita wannan gwamnatin ta sani cewa Allah ta wannan dai mu ne dai muka fito muka cincirin do muka zabe ta annoba dai Allah ya riga ya kawo to muna roƙon Allah kuma ya kawo mana ƙarshen salaya
baban yaji firin Amurka daga Najeriya
to madalla a gaira baban gida Jibrin yanzu kuma sai labaran wasanni daga Najeriya
wasanni a takaice
Assalamu alaikum jama'a a yau takaitattun labarin wasannin namu zai fara ne da yin albishi ga hukumar kwallon kafar Najeriya wato NFF inda a cikin yan kwanaki masu zuwa za su sami tallafin kuɗi dala na gugan dala har 500,000 kutankutin naira miliyan 200 daga hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA a matsayin yayyafa ruwa ga radadin annobar coronavirus da ke gallabar duniya to akan hakan ne na tuntubi Mallam Sani Ahmed Toro tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya domin sanin yadda ya kamata a raba waɗannan kuɗaɗe
wannan alhamdulillah kaga wannan kungiyar kwallon kafa ta duniya wato wanda ake kira FIFA kaga wato ta yi tunani ta san halin da ake ciki kasashe ciki suka samu kansu wannan cuta ta coronavirus to kudin da aka turo wa Najeriya na farko ne shugaban kasa ya tabbatar da wannan kudin sana nan na biyu kuma ya tabbatar da ya naɗa wannan kwamiti din nan ya kasance sun shiga ba kawai a bar hukumar wasan kwallon kafa ta yi abin da ta ga dama da wannan kuɗi ba in ta kan aka yi wannan tabbas za a samu matsala in aka yi magana cewa a Najeriya za su ci za su ba wa professional clubs ne kaɗai da wasu ƙungiyoyi na kwallon kafa a ce an ba su kuma za su kasan yadda abubuwan take duk za su ga su kashe ne kawai ba tare da sun bi ƙa'idodin yadda ya kamata ba so shugaban kasa lallai sa ido ya nema mazan wasanni ya kira shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya maza a zauna akan wannan abu kuɗin ne ya kasance na ƙarƙashin presidential committee ta kushi shugaban kasa ya nada ya bada hukumar kwallon kafa ta Najeriya
wannan kuɗin kana jin ya kamata a kakkasa shi zuwa jihohi ne
ku gwamnatin tarayya ta san abin da ya kamata ta yi amma dai dole jihohi dole su ma tunda su ma duk ya shafe su kuma maganan kwallo ne ake duk ya shafi jihohin nan ai yawanci gwamnonin nan su suke kashe kuɗi a ƙungiyoyin kwallon kafa saboda haka shi yasa nake ce shugaban kasa ya sa ido musamman akan wannan abu kar a bar hukumar wasan kwallon kafa kawai sai abin da ta ga dama da shi wannan shi ne gaskiyar magana
a gefe guda kuma a karon farko wasannin Olympics na duniya wanda ake gudanarwa bayan kowane shekaru hudu a wannan karon gasar Olympics din ya shiga cikin rashin sanin ko zai yi a gudanar a shekarar bade ko kuma a'a idan ba a manta ba dai an shirya gudanar da wasan Olympics din a shekarar ta 2020 amma aka dage sabili da bayyanar cutar coronavirus a fadin duniya to sai dai kuma har zuwa yanzu akwai rashin tabbas biyo bayan kokonto da kasar Japan wanda aka ba ta damar daukar nauyin gudanar da wasannin da kuma shugaban kwamitin Olympics na duniya Thomas Bach wannan na nufin idan ba gudanar da shi ba a shekarar 2021 to shikenan kasar Japan ta yada bo da damar gudanar da wasan sai bayan shekaru hudu masu zuwa Alhaji Haruna Bako tsohon sakataren hukumar wasanni na jihar Bauchi ya tsokaci a kai
to alhamdulillah ala kulli hali Allah kasancewar dama kullun shi dan adam kullun Allah sai ya nuna masa da karfin sa kuma wannan abu ne wanda duk hikimar mutum da tunanin sa da ilimin sa da yadda ya fahimci abun sa wannan ya wuce tunanin dan adam saboda haka su ma kansu su Japan ne suke shawarar cewa ba za su
shine ruwa ko kuma kasashe da yawa ko an yi ma ba za su yi ba saboda tsoron wannan shiru da ya bayar a duniya wanda yake ba inda ya bari kuma ba wanda ya bari saboda haka ina ganin in an yi ma akwai matsala in ba a yi ba ma akwai matsala
Abdulrahman Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
a gai da Abdulrahman Muhammad to yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadan
Ismina na Firdausi Ishaq min tasirul Quran Islamic Academy Bismillahir Rahmanir Rahim waj'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما
Allah saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Jama'a assalamu alaikum Adadin rashin aikin yi na ci gaba da karuwa a Amurka tare da karin wasu ma'aikata miliyan 3.8 da suka nemi a basu tallafin marasa aikin yi a makon da ya gabata yayin da annobar coronavirus take ci gaba da mummuna illa ga tattalin arziki mafi girma a duniya a cewar rahoton ma'aikatar ayyuka a yau Alhamis sabbin waɗanda suke neman tallafin ya ƙara adadin cikin makonni 6 zuwa miliyan 32.3 duk kuwa da cewa wasu jihohi kalilan sun soma buɗe wasu harkokin kasuwanci yayin da shugaba Donald Trump yake ƙara matsa lamba don buɗe tattalin arzikin ƙasar amma wasu ƙarin miliyoyin ma'aikata na iya neman tallafin marasa aikin yi a cikin makonni kaɗan nan gaba yayin da annobar ta dakatar da komai gaba ɗaya
Masu sauraro baki daya abin da ya sabuka kenan a shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kada manta za ki zira shafukan mu na yanar gizo a koda yaushe ake so domin sauraron shirye-shiryen mu waɗanda suka gabata da ma waɗanda suke zuwa ta adireshin mu na VOA House da kuma da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum